الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 7 ga watan Rabiul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 12 ga watan 11 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah bayan fi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wani misali mutum ne yake fushi da kai yake maka gaba ya juya maka baya kake tambayar shi dalilin da yasa yake maka gaba to yake bayyana maka dai har aka kai kullun kana tambayar shi shi dai yake baka uzuri shin kai zaka iya daina yi masa magana ba za ka daina ba yi masa magana an gane ku kai dai zaka ci gaba da yi masa sallama da kuma gaisuwa haka ya kwana biyu ya ayyuka wannan shine iya abin da zai fitar da kai daga gaba in kai ma kai nihin gaba kin an gane ku sallama ita ce take fitar da mutum daga gaba amma ga mutumin da babu wata zumunta tsakaninka da shi dan haka na kai ka yi masa gaba kamar yadda shi yake maka wannan bai dace ba an gane ku amma in kamar misali domin cikar fa'ida akwai zumunta tsakaninka da mutum sallama kadai ba ta fitar da kai daga gaba sai ka ci gaba da sadar da wannan zumunta da Allah ya kulla tsakaninka da shi amma in babu wata zumunta ba wata danganta to sallama tana fitar da mutum daga gaba kai masa sallama in ka hadu da shi ya kwana biyu ya ayyuka ya yara shikenan in yaso kuma kowa ya shiga harkar sa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo karshen kitabul jizya wal muwada'a yau insha Allah ta'ala za mu tashi littafin da ke bayan sa qala abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه قال الربيع بن خثيم قال الربيع بن خثيم والحسن كل عليه حين وهين حين حين وهين كل عليه حين 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 وهين كل عليه حين حين وحين مثل لين مثل لين ولين وميت وميت وضيق وضيق أفأينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم وقوله لبوب النصب وقوله أدوار أي dauran kaza wa dauran kaza gada ada daurahu ay kadra ala haddathana muhammad ibn kasir ala akbarana sufyan huwa ibn uyainah al-hilali al-makki an jami ibn shaddad an safwan ibn muhriz an imran ibn husayn radiyallahu anhuma annahu qala جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا فقالوا بشرتنا فأعطنا فتغير وجهه فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بعد بدء الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا إمران راحلتك تفلتت ليتني لم أقم قال حدثنا عمر بن حفص بن جياز قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن مهرز أنه حدثه عن إمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها وروى عيسى عن رقبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا أن بدأ الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظه ذلك من حفظه ونسيه من نسيه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان
عن أبي الزناد هو عبد الله بن الزكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له أما شتمه فقوله إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني قال حدثنا قتيبة بن سعيد هو ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي ما لم الله يجيك أنسنا فتاة bayan fadar sa bismillahir rahmanir rahim kitabu badi'il khalq wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na farkon halittar halittu ma'ana a cikin dukkan halittun da Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya halitta wata halitta ce farko shine anan malam yayi kenan littafi na musamman kitabu badi'il khalq lafazin kitab khabar ne na mubtada wanda yake mahzu ai hadha kitabu badi'il khalq wannan littafi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da farkon wato halitta daga cikin halittu gaba daya shine malam yayi babi shine babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala baban da ke bayani game da abin da yazo na bayani game da fadar ubangiji mai girma da daukaka وهو الذي يبدا الخلق ubangiji ta'ala shine wanda wato yake ya fara halitta a farko summa yu'iduhu sannan kuma shine yake dawowa da ita wato bayan ta ruddige ta zama kasa shi zai dawo da ita kamar yadda ya kage halittar ta a farko dan haka wato wannan kenan yana daga cikin shine sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shine al-mubdi'u da al-mu'idu an gane ko kamar yadda ya zo a cikin wannan riwaya ta sunan Tirmidhi duk da cewa riwaya ce da'ifa wadda ta zano waɗannan sunaye 101 bayan fadar sa da yace inna lillahi 99 nasman man ahsaha dakhala aljanna to lalle fara halitta da dawowa da ita bayan ta ruddige ta zama kasa wannan sifa ce ta ubangiji subhanahu wataala shi ya fara halitta a farko a babu ita kuma sannan shi zai dawo da ita bayan ta ruddige ta zama kasa shine yace wa huwa allazi yabda'ul khalqa shine ubangijin da ke farar halitta a farko kenan shine ya samar da ita dukkan waɗannan halittu can farko babu su bayan babu su ubangiji subhanahu wataala shine ya samar da su sai ya ce thumma yu'iduhu sannan kuma shi yake dawowa da su kamar yadda suke kamar yadda can cikin suratul buruj yake cewa innahu huwa yubdi'u wa yu'idu shine ubangijin da ke farar halitta a farko kuma shine yake dawowa da ita bayan ta ruddige ta zama kasa kamar yadda a cikin suratul namli me ya fada amman yabda ul khalqa thumma yu'iduhu tambaye su wai wani ne yake farar halitta a farko a babu ita sannan kuma wani ne yake dawowa da ita bayan ta rudindige ta zama kasa babu wata amsa face cewa Allah subhanahu wata'ala mahaliccin kowa da komai shike aikata haka to shine sai yace wa huwa ahwanu alaihi wato dawo da halitta ahwanu alaihi wato abu ne wanda yake mai sauki a gun Allah subhanahu wata'ala shine anan rabi malam ya hakaito mana wato maganganun magabata akan tafsirin ita wannan kalima ta ahwanu alaihi domin lafazin ahwan wato ismu tafdhil ne mafi sauki to shine anan rabi ar-rabi ibnu qusayb da shi da al-hasan ibnu abil hasan al-basri suka fassara mana wannan kalima cewa kullun alaihi hayyin kowanne abun Allah subhanahu wa ta'ala abu ne mai sauki babu bambanci farar halitta a babu ita da dawowa da ita dukkan shi abu ne mai sauki abun Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abu bane ba wanda yake mai wahala na kai ruwa rana kaga kenan anan sun fassara ahwan wato laysat ala babi hakenan wannan na siga ce cewa ta tafi bil mafi sauki a da farar halitta da dawowa da ita agun Allah duddi ne babu bambanci babu bambanci shine anan malam sai yace wato haynun da hayyin an gane ko yace gaba daya yace mislu laylin wa layyin daidai yake da kalima ta laynin da layyin da maitin da mayyit da dhiqun da dhayyiq waznan wa an gane ko kenan in ka dauki lafazin hayyin da haynin duka ɗaya ne kai takhfif ko kai tashdid kin shi kamar yadda in ka ce layyin dalilun da laynun ma'ana mai taushi kenan abu wanda yake mai laushi wannan shi ma babu bambanci sai yace wa maitin wa mayyit kamar yadda yace a wa man kana maitan a wata qira'a a wa man kana mayyitan kenan da maitin da mayyit dukkan su ma'ana ɗaya haka biqun da bayyik in ka ce biqun mai kunci a bayyik kuntatacce duka ɗaya ne ba su da bambanci to lafazin ahwan wato an ciro shi ne daga haun idan aka ce al-haun wato shine as-sakina wal waqar nutsuwa kenan kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada yake cewa wa ibadur rahman allazina yamshuna 'ala al-ardi haunan shine yace wa huwa ahwanu alayhi ai abu ne mai sauki wato a gan ubangiji subhanahu wata'ala farar halitta da dawowa da ita tare da cewa wasu daga cikin magabata kamar yadda wato al-Imam Az-Zajjaj yana ɗaya daga cikin malaman lugha kuma malaman da suka yi tafsirin al-Qur'ani suka fassara al-Qur'ani shi da yazo kan wannan aya yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ma bayinsa ne zance da abinda wato hankalinsu yake iya fahimta domin a iya abinda yake a cikin hankali da tunani na ƴaƴan adam cewa tada abu ya fi sauki akan farar da shi a farko babu shi duk wanda ya kirkira abu to dawowa da abu ya fi sauki akan kirkira an gane ku kaga abinda baka taba yi ba a ce abu kaza ake bukatar kai to yafi wahala akan abin da daman ka taba yi a ce irin shi ka ake so ka saki. Mun fahimci haka kenan, yanzu abu ne a farko kai ne ka yi shi, to abin nan sai aka wayi gari babu shi, sai aka ce ana bukatar ka saki irin shi, to da yin shi da farko da sake shi wanne yafi sauki? Sake shi yafi sauki, daman ka taba yi shi. Kenan wannan zance ne Ubangiji Ta'ala yake mana da abinda kenan hankalinmu yake iya fahimta, saboda mu a tunaninmu sake abu yafi sauki akan samar da shi a farko. Sai yace wa huwa ahwanu alayhi, kenan dawo da halitta bayan ta ruddige ta zama kasa, to shine mafi sauki abun Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala kenan a cikin tunaninmu da hankalinmu. Amma agun Allah Subhanahu wa Ta'ala babu bambanci, da kagar abu a farko babu shi, da sake shi wannan duk ɗaya ne agun Allah Subhanahu wa Ta'ala, domin shi ya faɗa innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Fadarmu ga wani abu wanda muke nihin samar da shi ko rasar da shi, Ubangiji Ta'ala yace mukan ce da shi kun kasance, take yanke fayakun sai ya kasance daidai da yadda Allah yake ne. Haka yace innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ku san da cewa kadai lamarin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala idza arada shay'an, idan yayi nihin wani abu samar da shi ko kuma rasar da shi, an yaqula lahu kun fayakun, yakan fada ga abin yace kasance, take yanke sai ya kasance, kuma a cikin abin da yafi kyautawar ido gaggawa, kamar yadda ya faɗa wa ma amruna illa wahidatun kalamihim bil basar, lamarin mu in muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi, Ubangiji Ta'ala yace bai zamanto ba face kamar kyautawar ido ne, bal ma yafi kyautawar ido gaggawa. Diba dai lamarin alkiyama yini ne wanda Allah zai hada farkon duniya da ƙarshen ta, dukkan halittu kuma gaba ɗaya kowa Allah zai masa hisabi. Wato gaba ɗaya kowa Allah zai masa hisabi a cikin wannan yini ɗaya ɗaya, wanda kuma dukkan wannan lamari da zai wakana a yinin alkiyama gaba ɗaya Ubangiji Ta'ala ya ambata cewa kamar kyautawar ido ne. Wa ma amru sa'ati illa kalamihi al-basari aw huwa aqrab, ta da waɗannan halittu gaba ɗaya ba wani abu bane mai wahala, sai an zo an gama ta da wannan, sannan a zo a ta da wannan, sannan a zo a ta da wannan, a gama ƴaƴan adam, a gama aljannu, a zo dabobi, a zo ƙwari, a zo sauransu. A jayi wa ma amru sa'ati, lamarin alkiyama tashi bayan mutuwa, Ubangiji Ta'ala yace bai zamanto ba wa ma amru sa'ati illa kalamihi al-basari, face tamkar kyautawar ido ne, aw huwa aqrab, Ubangiji Ta'ala ya ce bari ma ya fi kyautawar ido gaggawa. Musa ɗaya takce kawai mala'ika zai yi gaba ɗaya tun farkon duniya har izuwa ƙarshenta, gaba ɗayan halittu za su tashi tsaye-tsaye. To shi ne a nan da ya ce wa huwa ahwanu alayhi, abu ne mai sauki abun Allah Subhanahu wa Ta'ala, farar halitta kenan da dawowa da ita babu bambanci, amma mu a tunaninmu sakewa ya fi sauki akan wato farar abu kenan. A nan in ka barta kenan akan babanta kenan wa huwa ahwanu alayhi, in ka barta kenan akan cewa ismu tafdil ne, shi ne a nan wato sai ya ce wa qawluhu afa ayina ay afa aya alaina hina ansha'akum wa ansha'a khalqakum. Ubangiji Ta'ala yace afa ayina, wai shin yanzu sun gajiyar da mu ne, ko kuma suna ganin cewa wai wata gajiya ta cin mana ne a halittar da muka yi musu bil khalqil awwal, game da halitta ta farko, wanda wannan raddi ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake yi ga waɗanda suke musan alkiyama, da suke cewa a izamitina wa kunna turaba, ذلك رجعون بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ ubangiji ta'ala ya ringa buga musu misallai game da wato halittu waɗanda suke na sama da halittu waɗanda suke na ƙasa har aka kai kan ita wannan aya afa ayina bil khalqil awwal balhum fi labsin min khalqin jadid ubangiji ta'ala yace afa ayina wai shin sun gajiyar da mu ne bil khalqil awwal game da halitta ta farko lafazin afa ayina an ciro shi ne daga al-i'iya al-i'iya shine wato gajiya kenan ubangiji ta'ala yace balhum fi labsin min khalqin jadid bari dai kawai suna cikin kokonto wato game da halitta sabuwa wanda za ta zo nan gaba shine al-kiyama kaga anan raddi ne ubangiji ta'ala yake musu wanda yayi abu a farko in ya gajiya to yana aka ce mushi ya sake abu sai ya ce a farko ma ya sha wahala ya za a yi ya sake to shine Allah yake tambayar su wai afa ayina bil khalqil awwal shin wai sun gajiyar da mu ne game da halitta ta farko lokacin da muka halicce su gajiyawa ne muka yi da sake dawowa da su kuma zai zamanto wani abu mai wahala akan mu sai ya ce balhum fi labsin min khalqin jadid shine yace afa aya alaina wai shin yanzu ya zamanto wahala ne akan mu ma'ana halittar da muka yi musu a farko shine yace hina ansha'akum wato lokacin da shi ubangiji ta'ala ya halice ku kenan wannan min al-khitabi ila al-ghaiba malan yayi mura'aqin lafazin da yake cikin suratul najm huwa ansha'akum yake cewa wannan shine yake cewa a can cikin suratul najm yake cewa wa iza antum ajinnatun fi huwa ansha'akum min al-ard wa iza antum ajinnatun fi buduni ummahatikum da fadarsa cewa wa qul huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a da fadarsa huwa a'lamu bikum iza ansha'akum min al-ard wa iza antum ajinnatun fi buduni ummahatikum shine anan kenan maimakon da yace afa ayina ai afa aya alaina wai shin ya gagare mu ne mun gajiya ne sai yace hina ansha'akum lokacin da shi ubangiji ta'ala ya halicce ku ya samar da ku daga babu wa ansha'a khalqakum ya fara halittar ku shin wai ubangiji ta'ala ya gajiya balantana dawowa da ku zai zamanto abu mai wahala akan shi sai yace wa qauluhu lugu da fadarsa lugu ai annasab idan aka ce annasab wato shine gajiya da wahala daidai yake da at-ta'ab waznan wa ma'nan kamar yadda ce yake cewa la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin haka kuma ya fada a cikin suratul tauba zalika bi annahum la yusibuhum ghamaun wa la nasabun wala makhamasatun fi sabilillah haka ya fada amilatun nasiba kuma haka ya fada fa iza farakta fansab dukkan shi wadannan minan nasab ne idan aka ce annasab bi ma'ana at-ta'ab gajiya kenan shine kenan tafsirin kalima ta lugu wanda shi ma wannan raddi ne ubangiji ta'ala yake yi ga yahudawa wanda da suka karanta a cikin littafin da annabi Musa ya zo da shi littafin at-taura kamar yadda kuma haka yake a cikin al-qur'ani halitta ta sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin su gaba ɗaya Allah ya halicce su ne a cikin wato yini shida kwanuka shida kamar yadda ya farko lahadi karshe juma'a walaqad khalaqana samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub ubangiji ta'ala yace tabbas mu ne muka halicci sammai da kasai da duk abin da ke tsakanin su na halittu fi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida idan kana so ka ga wannan tafsilin waɗannan halittu da ubangiji ta'ala ya halitta sai ka koma cikin wato suratul fusilat an gane ko cikin suratul fusilat qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائل ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم to shine anan ubangiji ta'ala yace tabbas mu ne muka halicci sammai da kassai a cikin da abin da ke tsakanin su na halittu fi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida farko lahadi karshe juma'a domin a ranar juma'a Allah ya gama halittar halittu karshen halitta daga cikin halittu shine annabi Adam Allah ya halicce shi a ranar Juma'a bayan la'asar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadisi ingantacce ranar Asabar kenan Ubangiji ta'ala ya yanke game da halittar halittu domin dan haka in aka ce Asabtu a larabci ma'anar shi alqabahu yankewa shine Asabtu dan haka ake kiranta Asabtu an gane ko kenan yankewa daman ya halicci halittu kenan daga Lahadi zuwa Juma'a kenan Asabar an yanke an gama to shine Yahudawa sai suka ce su sun zabi ranar Asabar ita ce ranar hutunsu suka ce domin Allah subhanahu wata'ala ya halicci halittu a cikin kwanuka shida ranar Asabar hutawa yayi dan haka suka ce to mu ma mun kebanci Asabar ranar hutunmu ce Ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya ce wa ma massana min lugu babu wata gajiya wato da ta shafe mu balantana za mu balantana mu bukaci hutu dan haka hutun Asabar da Lahadi ba namu bane ba mu musulmi balma wani malami ya wallafa wata risala ya hada dalilai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da haramcin musulmi ya maida Asabar da Lahadi sune ranakun hutun shi mu kan mu abun zame mana ne karfin kafa ba yadda zamu iya ne amma inda za a bamu zabi to sai mu saba musu mu koma Alhamis da Juma'a kamar yadda kasashen da suke kwatanta musulunci ranakun hutun su wato Alhamis ce da Juma'a kamar yadda dai wasu suke fada ba musamman gaskiyar zancen cewa a zamanin Jori ko Juma'a da Asabar ne ranakun hutu daga baya ne aka canza Allahu a'lam dai an gane ko haka dai wani yake ba mu labari amma ban ni da hakikanin cewa haka ne to dan haka kaga ita Asabar ta Yahudici ita kuma Lahadi ta ƴan mushinci to shine Ubangiji ta'ala yace wa ma massana min lugu babu wata gajiya da ta shahe mu balantana mu huta wanda wannan sai ka sanya shi a layin miyagun maganganu na rashin kunya wanda Yahudawa suke dangantawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala wanda kasancewar kuma kwashe waɗannan kwanuka shida game da halittar halittu karantarwa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da wannan gabayinsa shine wato duk abinda zamu yi mu yi shi kenan bitadarruj bi asannu mu tsaya mu kyautata abu inda Allah ya ga damar sammai da kasai da abinda yake cikin su gaba daya a cikin abinda yafi kibtawar ido gaggawa Allah zai halicce su kamar yadda ya faɗa wa ma amruna illa wahidatun kalamihim bil basar kuma haka ya faɗa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun amma saboda hikima ta shi karantar da bayin shi duk abin da zasu yi su tsaya su bi a hankali su bi a sannu su kyautata Ubangiji ta'ala ya kwashe kwanuka shida game da halittar waɗannan halittu kuma waɗannan kwanuka shida kar mu fahimci cewa irin kwanukan mu ne yini agun Allah subhanahu wata'ala zaman shekara dubu yake agun wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun sai yace wa qawluhu adwara da fadar sa adwara a cikin suratu Nuh wa qad khalaqakum adwara, tabbas ubangijin ku shine ya halicce ku adwaran, wasu halaye waɗanda suke mabambanta, wani hali bayan wani hali. Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa halin dan adam yana mani ya koma gudan jini sannan ya koma tsoka, bayan haka kuma ubangiji ta'ala ya halicce shi kamar yadda ce yake cewa walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nudfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nudfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Haka a cikin suratul hajj, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum al-aya. Shine yace wa qad khalaqakum adwara, bana ubangiji ta'ala shine ya halice ku, wato wasu halaye mabambanta kenan, wani hali bayan wani. Wasu malamai suka ce adwaran kenan ga koshin lafiya ga rashin lafiya, ko kuma adwaran Allah ya halice ku ma'ana launi launi wanda yake mabambanta, wani baki, wani fari, wani rawaye rawaye, wani ja, kuma haka abin da ya shafi yare Allah ya bambanta ku, kamar yadda yake fada wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Shine sai ya ce dauran kaza wa dauran kaza, wani latti kenan dan adam yana kaza, wani lattin kuma hallo ya koma kaza, da kana dugon mani ka koma gudan jini ka koma wata guntuwar tsoka, sannan kuma Allah ya daidaita halitta. Shine ya ce ada daurahu, ma'ana ai kadrahu, an gane ku, ai kadrahu ma'ana ya ketare kenan gulgudansa. In aka ce daur kenan gulgudu, kamar shine dai duka dai tafsirin kalmar ce, wato malam yazo da shi. Sannan sai yazo mana da hadisin Imran ibn Husayn al-Khuzai, Allah ya kara musu yadda yake fada, ja'a nafarun min bani tamimin ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, wasu jama'a daga cikin kabila ta Banu Tamim. Banu Tamim babbar kabila ce daga cikin kabilu na Larabawa, sun yi tawaga sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa qala, sai manzon Allah ya ce, ya bani Tamim abshiru, ya ku jikokin Tamim. Manzon Allah ya ce abshiru, ku riki albishir, ku riki albishir, ma'ana zan ba ku wani labari wanda zai faranta muku zuciya, wanda in har kun kudirce shi kun yi aiki da shi, to zai kai ku zuwa dacewa da gidan aljanna. Fa qalu, sai suka fada suka ce basharatana, suka ce ya manzon Allah ka ba mu albishir, fa adina, dan haka ba mu wani abu. Suka roke shi suka ke jira su ji menene manzon Allah zai fada musu, suka ce ka ba mu albishir fa adina, ya rasulullahi ba mu wani abu, yi mana wata kyauta. Kamar yadda yake cikin wata riwaya, wani ne daga cikin shugabannin su Allah ya kara masa yadda, shine Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi, shine ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kalima, wanda kuma damu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saba musu kyauta wanda take mai kauri, wanda shi Al-Aqra ibn Habis da shi da jama'arsa suna daga cikin waɗanda suke abin lallasar mazukata domin su kare nutsuwa a cikin musulunci. Shugaba ne na kabilar shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yakin Hunayn da aka gama, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam raƙumi 100 ya lissafa ya bashi, wanda ya lissafa raƙumi 100 ya bashi ya wuce a lissafa. To shine anan da manzon Allah ya ba su albishir, ya ce ku riki albishir ya ku Banu Tamim, suka ce basharatana, ka ba mu albishir fa'adina, suka ce ya rasulullahi ba mu wani abu, imana kyauta, ni za a yi fatagayyara wajhuhu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. kai tsaye fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta rikida ta canza ran shi ya baci imma sababin abinda yasa fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta canza ran shi ya baci domin kamar sun zabu duniya akan wato lamari wanda yake na addini sun fifi ta san duniya maimakon su yi hakuri su ji me za a faɗa musu kawai sai suka ce fa'adi na ba mu wani abu ko kuma ya kasance sun fa sababin wato canzawar fuska ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kasancewar sun roke shi alhali abun shi kuma babu abin da zai basu wannan manzon Allah yana samun damuwa a nemi ya ba ya taimaka kuma ya zamanto abun shi babu abin da zai bada ɗaya daga cikin biyun nan dai a samu ɗaya shi ne ya ce fatagayyara wajhuhu fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta rikida ta canza ran shi ya kwaci faja'ahu ahlul yaman wato sai mutanen yaman suka zo masa an gane ko mutanen yaman sai suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne wato mutanen Abu Musa al-Ash'ari kenan kabila ta al-Ash'ariyun tare da cewa wato kamar yadda wata riwaya ta tabbatar waɗanda suka zo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake magana a kansu wato su ne Nafi'u ibn Zaid al-Himyari daga cikin kabila ta Himyar su ma kabila ce babba waɗanda suke mazauna Yaman tare da cewa da su Himyar kin da su Ash'ariyun dukkan su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowanne manzon Allah yayi yabo a kansu to sune anan yace faja'ahu ahlul yaman wato sai tawaga ta mutanen yaman suka zo masa bayan su waɗannan sun fita fa qala sai manzon Allah yace ya ahlul yaman yace ya ku mutanen yaman iqbalu al-bushra manzon Allah yace ku karbi al-bushr da zan ba ku idan lam yaqbalha banu tamim yayin da su banu tamim ba su karba ba manzon Allah yace ku ku karba qalu qabilna sai suka ce ya rasulullahi mun karba fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yuhaddisu bada al-khalqi wal arsh manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya hadu ya ringa ba su labari game da wato farkon halitta daga cikin halittu wal arshi da halitta ta al arshi manzon Allah ya ringa ba su labari yana cikin ba da wannan labari faja'a rajulun sai wani mutum ya zo ya shigo fa qala sai ya ce ya kai imran rahilatuka tafallatat ai raqumunka ya kurci idan aka ce rahila raqumi ake nihi bai kebanta ba da taguwa ta mata an gane ko in ka ji larabawa sun ce rahila duk raqumin da za a iya labta masa kaya a hau bayan sa ayi bulaguro shine rahila sawa'an amala ne ko taguwa ne shine yace rahilatuka tafallatat wato raqumunka ya kuci me za a yi imran ibn husayn Allah ya kara masa yadda sai ya tashi ya bi bayan raqumunsa bayan ya kamo raqumin yake cewa laitani lam aqul yake cewa ina ma a ce da ma ban tashi ba saboda wannan da yazo ya bashi labarin raqumunka ya kurci ya tashi ya bi raqumi kenan an katse masa jin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake ba da labari yace laitani lam aqul yace ina ma a ce ban tashi ba me za mu iya fa'idanta a wannan gaba yadda wannan sahabi Allah ya kara masa yadda yake da kwadayin neman ilimi wanda kuma haka ake buƙatar mumini ya siffanta da wannan sifa ya zamanto yana da kwadai akan neman ilimi abinda zaka samu damuwa akan shi abinda ya kuce maka na ilimi wanda yana tabbatar mana da haka an ce babban almajiri na hannun damar al-Imam Abu Hanifa shine Abu Yusuf Allah ya ji kansa dan shi Allah ya ma dan sa wannan Allah ya ma dan shi rasuwa shi Abu Yusuf bayan an wanke gawa an mata likabani an yi sallah sai ya wakilta jama'a cewa su je su binne ya dauki gafakan shi ya tafi makarantar malamin sa Abu Hanifa yace tsoro nake wata kalma ta kuce min kafin a dawo daga wannan janaiza to yau wani in aka yi rasuwa kai ba ma shi ba akwai inda in aka yi rasuwa a unguwa wai ba ma fa a wurin ba sai an kwashe kusan sai ayi kusan sati biyu ba ayi karatu ba a rufe makaranta wai an yi rasuwa a unguwa to gaya shi wannan dan shi ne fa ya rasu amma ya dauki gafakan shi ma'ana jikar shi ta littattafai ya tafi makaranta abinda yake ji tsoro wata kalima za ta fito daga bakin shi al-Imamu Abu Hanifa alhali baya nan to kage yadda magabata suke da kwadai akan neman ilimi an haka yato cewa al-Imamu Ahmad Allah ya ji kansa kafin al-Fijr yake to yake daukan jikar shi ta zuwa makaranta sai mahaifiyar shi ta ringa lallashin shi tace masa yayi hakuri har gari ya wada dan waye to shine anan shi wato Imran yake cewa laita ni lam aku yace ina ma a ce yace ban tashi ba na buwan nan rakumi to shine anan sai malam ya zo mana da hadisi na biyu a baban hadisin Imran ibn Husain wanda yafi wancan na farko cikakken bayani shine yake cewa da kaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace na shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa aqaltu naqati bil babi yace na daure wato taguwa ta bil babi wato a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan riwaya ta bayyana mana cewa abun hawan nashi kenan taguwa ce ta mata yace wa aqaltu naqati bil babi lafazin aqaltu min al-iqal ne in aka ce al-iqal shine dabaibai an gane ku dabaibai wanda wani malamin mu yana ba mu labari yace wannan abu da kuke gani muke dorawa akai wanda ake kiran shi iqal yace asali yace kakannin mu larabawa in mutum ya haura kuni wannan dabaibai nashi sai ya dora akai duk inda ya sauka kenan da baibayin sai ya hudda sai ya daure yace yau shine muka maida shi abun ado sunan bai canza ba asali daman shine iqalikin da baibayi kenan shine ake dorawa wannan ilmu kawuya wannan baka shine yace wa aqaltu naqati bil babi wato na daure taguwa ta a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shiga ina nan yace fa atahu nasu min bani tamim yace wasu jama'a daga cikin kabila ta bani tamim suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah yace ikbalu lubushra ya bani tamim yace ya ku bani tamim ku riki albushir qalu sai suka ce kad basharatana tabbas ka ba mu albushir fa adina ba mu wani abu sai da suka maimaita su biyu kenan sai ka koma waccan riwaya fa ta gayyara wajhuhu fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta canza akan wannan tambaya da suka masa roko da suka masa thumma dakala alaihi nasu min ahli al-yaman sannan ana nan bayan su sai wasu tawaga daga cikin mutanen Yaman suka shigo su ne kenan Nafi' ibn Zaid al-Himyari Nafi' ibn Zaid al-Himyari shi da jama'ar sa faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ikbalu lubushra ya ahlal yaman allam yaqbalha banu tamim manzon Allah yace ya ku mutanen yaman ku riki albushir ku karba albushir allam yaqbalha aidi allam yaqbalha an gane ko kuma li ajali allam yaqbalha banu tamim sai ka kaddara kenan li allam yaqbalha banu tamim ko kuma li ajli allam yaqbalha banu tamim a sababin su banu tamim bas karba ba manzo Allah yace ku ku karba qalu sai suka fada suka ce kad qabilna ya rasulullah tabbas ya manzo Allah mun karbi wannan albushir naka qalu sai suka fada masa suka ce ji'ina nas'aluka an hadzal amr suka ce ya rasulullah mun zo ne takanas dan mu yi maka tambaya game da wannan lamari
me suke nihi da wannan lamari lamari na addini
kana sai manzon Allah yake yi musu bayani yake ba su labari yace kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu yace ubangiji ta'ala ya kasance wa lam yakun shay'un ghayruhu wani abu bai zaman to ba in ban da shi duk waɗannan halittun gaba ɗaya babu komai in ban da Allah subhanahu wa ta'ala shine farko wanda kuma farkon sa ba ta da farko shine na ƙarshe wanda ƙarshen shi kuma ba ta da ƙarshe kamar yadda yace huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin maza Allah yace Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay'un wa anta al-zahir falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batin falaysa dunaka shay'un shine yace kana Allahu ubangiji ta'ala ya kasance wa lam yakun shay'un ghayruhu wani abu in ban da shi bai zamanto ba ma'ana babu komai wa kana arshuhu ala al-ma'i wato a lokacin nan al-arshin sa gadan shi na mulki ala al-ma'i yana kan ruwa gadan shi na mulki yana kan ruwa sai yace wa kataba fi dhikri kull shay'in sannan ubangiji ta'ala ya rubuta dukkan komai dukkan abin da zai wakana har zuwa kiyama fi dhikri aifi mahallin dhikri menene mahallin na zikiri shine wato Allahul Mahfuz an gane ko Allah kudura wa kataba fi dhikri ya rubuta a wurin kenan ambaton shi zikirin shi kenan shine a cikin Lauhul Mahfuz ko kuma kace fi dhikri cikin Lauhul Mahfuz shine ake ambaton shi da wannan suna kamar yadda ce yace walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri annal arda yarithuha ibadiyyas salihun walaqad katabna fi zaburi tabbas ubangiji ta'ala yace mun rubuta a cikin wato littafi an gane ku wanda aka turo ma manzanni min ba'di dhikri bayan abin da yake tabbace kenan a cikin littafin wannan lauhul mahfuz annal arda yarithuha ibadiyyas salihun shine yace wa kataba fi dhikri ubangiji ta'ala ya rubuta a cikin littafin sa na lauhul mahfuz kull shay'in dukkan komai abinda zai wakana har zuwa kiyama wa khalaqa as-samawati wal arda kuma ya halicci sammai da kasai kaga wannan yana nuna mana halitta ta farko daga cikin halittu kamar yadda yake cikin wata riwaya farkon abin da Allah ya halitta shine ruwa saboda ita al-arshin akan ruwa take an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa a can cikin suratu hud wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine ash-shahid chai wa kana arshuhu 'ala al-ma'i al-arshin shi yana kan ruwa to shine game da farkon halitta malaman sun yi sabani wasu suka ce al-qalamun qudra shine farkon abinda Allah ya halitta wasu malamai suka ce a'a halittar al-arshi ta riga ya halitta al-qalamun qudra saboda kasancewar kamar yadda suka ce anan awwaliya ta alkalami awwaliya ce wanda take nuna farkon duk wani abu wanda ake rubutu da shi alkalamin kudura shine na farko an gane ko amma farko a bangaren abin da ya shafi halitta to al'arshi ita ce farkon halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wataala kamar yadda wato yake cikin wata riwaya to shine anan yace wa kana arshuhu ala al-ma'i al-arshin sa ta kasance akan ruwa kenan ruwa malamai suka ce ya riga ya al-arshi duk da cewa ita al-arshin shine abin da yazo na nassi cewa shine farkon halitta daga cikin halittu kenan halittar al-qalami wannan kenan a farkon duk wani abu wanda ake rubutu da shi kenan awwaliya ce wanda take kenan muqayyada ba awwaliya bace ba wanda take mutlaka shine sai dan haka ai sai yace kuma wa kataba fi zikri, kaga ai rubutun ya biyo baya, saboda bayan Allah subhanahu wataala ya halicci al-arshi, ya halicci al-kalamin qudra, da ya halicci wannan al-kalami, ubangiji ta'ala ya bashi umarnin cewa ya rubutu. Al-kalamin ya tambaya yace wa ma za aktu, yace ya ubangiji na me zan rubuta, ubangiji ta'ala yace masa ukutub kullama huwa ka'inun ila yawmil qiyama, rubuta duk abin da zai wakana har zuwa kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace take yanke alkalami ya gudana yake rubutu, yake rubutu, sai da ya rubuce duk abin da zai wakana tun farkon duniya har karshen ta, daidai da motsa kafa da zakai tuntuni wannan alkalami ya rubuta. Kina sai yace wa khalaqas samawati wal arda, sannan kuma sai ya halicci samai da kasai. Kenan kaga farkon halitta al-arshi, me yake biya mata alkalami, bayan alkalami sai mai, sannan sai halittar sama da ƙasa, sannan kuma sai sauran halittu. Fanada munadi, sai wani mai kira yayi kira yace zahabatun naqatu ka ibn al-Husayn, yace ya kai dan Husayn Imran, yace taguwar ka huta kurci ta tafi, fan yace fan falaqatu, yace sai na fito na bi bayan ta, fa iza hiya yaqba'u duna hasarahu, yace sai ga kawalwiniya, wato tana yanke gani na tsakani na da ita. Idan aka ce asarahu shine kawalwiniya, wanda ake cewa taukin aljannu, wanda in kana tafiya a cikin sahara zaka ringa hango wani tauki a gabanka, sai ka zo kaga hako ne babu komai. Kamar yadda a cikin gari ma in kana tafiya kan kwanta zaka hango wani tauki a gabanka, sai ka je sai kaga hako ne babu komai, shine ake kiran shi taukin aljannu, ko kuma ka kiraye shi kawalwiniya a Hausa. Shine kamar yadda can cikin suratul Nur ubangiji ta'ala na faɗa wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a, shine yace fa iza hiya yaqba'u duna hasarahu, yace sai ga maka kawalwiniya tana yanke gani tsakani na da ita, ma'ana in wannan tauki yazo kawai sai in gabana ganin wannan taguwar, shi ko ya bu bayan ta cikin sahara ne. Yace fa wallahi lawadittu anni kuntu taraktuha, yace wallahi nayi burin ina ma a ce na bar wannan taguwa na kyale ta, ta kadi gaban ta ta shiga daji, a sababin shi tunanin da yake wani abu ya kuce masa na labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa, yace wallahi na kasance nake ta nema ta hanyar riwayu waɗanda suka ji wannan zance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan in san wai menene ya kuce ma shi Imran ibn Husayn abinda bai ji ba. Yace na kewaya dukkan a cikin kissar, yace na samu riwaya da ta zo daga Nafi ibn Zaid al-Himyari, yace amma sai naga a ciki gaba ɗaya babu wani abu da ya kuce ma shi wato Imran ibn Husayn. Iya abinda shi Imran ibn Husayn ya rawaito, haka shi Nafi ibn Zaid al-Himyari, wanda shi yana nan a zauna har manzon Allah ya gama zancen, yace illa kasancewar kawai a riwaya ta Nafi ibn Zaid a ƙarshen na samu ƙarin cewa wastawa ala arshihi azza wa jalla, ubangiji ta'ala sai ya ɗaukaka akan al'arshinsa, shine abinda babu kawai a cikin riwaya ta Imran ibn Husayn. Amma shi Imran ibn Husayn a tunanin shi wani abu ya kurce masa a sababin neman wannan taguwa ta shi da yabi baya, shine yake cewa laitani, yake cewa ina ma a ce, yace wannan taguwa ta wana barta. Sannan malam sai yazo mana da hadisi na uku a baban hadisin Tariq ibn Shihab, yake cewa naji Umar Allah ya kara masa yadda na faɗa, kama fi nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama maqaman, yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin mu maqaman, wato wata tsayuwa wadda take mai tsawo, an gane ko kuma wani matsayi, fa aka barana, manzon Allah ya ba mu labari an bada il khalqi, wato game da farkon halitta daga cikin halittu gaba daya, حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم har ya kai karshen bayani na ƴan aljanna sun shiga gidajen su a gidan aljanna Allah ya sanya mu a cikin su ƴan wuta sun shiga gidajen su na wuta Allah ya kare mu bayani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mai tsawo kamar yadda yake cikin wata riwaya bayan gama sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau minbari ya ringa ba su labari manzon Allah bai sauka ba sai da lokacin azhar yayi da lokacin azhar yayi aka sauka aka yi sallah ta azhar da aka gama manzon Allah ya koma kan minbari ya ci gaba da bayani har lokacin la'asar yayi da lokacin la'asar yayi ya sauko aka yi sallah ta la'asar sannan kuma ya koma kan minbari ya ci gaba da yi musu bayani sai da rana ta fada a tarihin duniya ba a taba samun wani shugaba wanda yayi irin wannan doguwar tsayuwa yana yin diskurs din ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar suna cewa wannan shugaban na Cuba wannan Castro shine ya taba yin kusan ko awa nawa ce suna lissafin ya a cikin shugabannin da ake fada ba wanda ya taba yin dogon diskurs a cikin su irin shi diskurs din da yake to anan kusan yini guda gaba daya tun farkon shi har zuwa faduwar rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tabayyana kuma tun daga farkon halitta aka zo rayuwar duniya aka zo karshe har izuwa ɗan aljanna sun shiga aljanna ɗan wuta sun shiga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani shi ne Umar yake mana bayani anan yake cewa hafiza zalika man hafiza wanda ya haddace wannan siyahu man nasihu wanda ya manta ya manta dan ba kowa bane bai ke da wato hankali da fahimtar da zai iya kiyaye wannan bayani Allah ya bambanta mu akwai wanda shi tankar wato an danna mene ne ake cewa recorder wanda wannan da yawa a cikin magabata akwai su wanda akwai wadanda dan tsabar kai hankali da fahimta irin su badi'uz zaman zance za a yi musu mai yawa amma in suka a kai tsaye suke kiyaye wannan zance kuma in kana so da baya da baya za su maido shi daga farko har zuwa ƙarshe shine suke buga misali da shi badi'uz zaman irin sali imamu shafi ya cikin kwana nawa gaba daya almuwatta ta imamu malik gaba daya harrace ta to shine anan Umar yace hafizahu man hafiza zalika man hafizahu wanda ya harrace wa nasiyahu man nasiyahu wanda ya manta ya manta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani mai tsawo tun daga farkon halitta har izuwa shigar ɗan aljanna aljanna shigar ɗan wuta wuta sanan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa qala Allah ta'ala ubangiji mai girma da daukaka ya fada yashitumun ibnu adam dan adam yana zagi na lafazin yashtumu ne an ciro shi ne daga ashatumu ashatumu shine a Hausa ake cewa zagi in aka ce zagi wato shine ka danganta ma ka siffanta abu da abin da ke tauye shi abin da ke aibanta shi an gane ko ka siffanta abu da abin da yake aibanta shi yake tauye shi shine ake kira zagi ashatumu shine yace yashtumu ne yashtumu ibnu adam dan adam yana zagi na inji ubangiji mai girma da daukaka hadisi ne al-qudsi lafazin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amma ma'anar daga gun Allah subhanahu wata'ala take shi yasa yake halatta rawaito hadisi al-qudsi wato bil ma'ana amma al-qur'ani lafazin shi da ma'anar shi gaba ɗaya daga gun Allah subhanahu wata'ala yake dan haka bayya halatta ka rawaito alqur'ani da ma'ana shine yace yashtumu ibnu adam dan adam yana zagi na wama yanbagi lahu an yashtumani bai dace ba a ce dan adam ya zage ni wayukazzibuni ubangiji ta'ala yace dan adam yana ƙaryatar da ni wama yanbagi lahu bai dace ba a ce ya ƙaryatar da ni amma shatumuhu ubangiji ta'ala yace kusan da cewa zagin da dan adam yake mun fa kauluhu fadarsa da yake cewa innali waladan wai ina da da domin danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala da zagi ne an gane ku zagi ne kuma babu zagin da ya wuce wannan shine ubangiji ta'ala yake mana bayani a cikin suratu maryam wannan zagi da ƴan mushin suke masa cewa wai isa dan Allah ne ubangiji ta'ala yace takadu samawati wa tafarrana minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda anda awli ar-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada ubangiji ta'ala yace samai bakwai gaba ɗayan su ubangiji ta'ala yace sun kusa surutu su halakar da duk wanda yake karkashin su na halittu wa tanshaqqu al-ardu kasa ubangiji ta'ala yace ta kusa ta dare ta tsage ta hade duk abin da yake kanta na halittu wata khiru al-jibalu hadda duwatsu sun kusa su fado su rugulguje su nike su zama gari anda awli ar-rahmani walada a sababin sun yi da'awar cewa Allah yana da da yace wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada ai bai dace ba ga Allah mai gamammiyar rahama a ce ya rike da saboda cewa kana da da wannan aibi ne sai wanda yake kasashe wanda yake famar a taimaka masa kuma shi da malamai suka ce al-waladu juz'un min al-walid yanki ne daga mahaifi dan haka shi ubangiji ta'ala sifofin shi sifofi ne na kamala dan haka ya siffanta kansa da cewa lam yalid wa lam yulad bi haifa ba ba a haife shi ba wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada haka ya fada mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ila to shine anan yace amma shatamuhu kusan da cewa zagin da ƴaƴan dan adam yake mu fa qauluhu innali waladan cewa wai ina da da wa amma takazibuhu kusan da cewa ƙaryatawar da dan adam yake mu fa qauluhu laysa yu'iduni kama bada'ani cewa wai Allah ba zai dawo da ni ba kamar yadda ya fara halitta ta a farko waɗanda suka ƙaryatar da alkiyama wasu tunani suke mamaki suke al'ajabi suke yaya za a yi yayi bayan mutum ya rididdige ya zama ƙasa kuma a ce a dawo da shi kamar yadda yake a izamitina wa kunna turaban suka ce zalika raja'un bayin wannan dawowa da aka ce zamu suka ce kai dawowa ce mai nisa in ma ta yiwu to abu ne mai wahala ubangiji ta'ala ya ce kada alimna ma tanqusul ardu minhum tabbas mun san abinda ƙasa ta tauye na gangan jikinsu ka rididdige ka zama kasar wata kasar a dauke ta ayi kudu da ita ayi gini wata akai ta gabas wata akai ta ina ne kai in ma kone ka akai aka maida ka tuka aka shekar da kai ubangiji ta'ala mai iko ne akan tattara kai dawo da halittar ka kamar yadda kake a ranar kiyama kada alimna ma tanqusul ardu minhum sai ce wa inda na kitabun hafiyu a gunmu akwai littafi wanda yake mai kiyaye kowa da komai komai da ka sani a tabbace yake a cikin shi to shine yace fa qauluhu fadassa laysa yu'iduni wai ubangiji na ba zai dawo da ni kama bada'ani kamar yadda ya halice ni a farko wannan shine ƙaryatawar da dan adam yake yi sannan sai malam yazo da hadisi na ƙarshe a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma qada Allahu al-khalqa lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya cika halittar halittun sa ma'ana ya gama komai kataba fi kitabihi ya rubuta a cikin littafin sa an gane ko kuma ya hukunta a cikin littafin sa kamar yadda lafazin kataba yana daukan ma'anar qada kamar yadda yake faɗa kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli haka ya faɗa wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiy as-salihun shine yace kataba ya rubuta ko kuma kataba ya hukunta fi kitabihi a cikin littafin sa fa huwa indahu fawqa al-arsh wannan littafi yana gunsa an gane ko fawqa al-arsh a burbushin al-arshin sa wannan gaba me take fa'idan tadda mu na fa'ida daukakar ubangiji subhanahu wa ta'ala akan al-arshin sa fa huwa indahu yaci fawqa al-arsh wannan littafi yana gunshi faukal arshi burbushin al'arshinsa. Abin da ya rubuta ya ce, inna rahmati lalle jin kaina wa galabata gabari, wato yarin jayi fushina. Rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta rinjaye fushinsa, kamar yadda ya faɗa wa rahmati wasi'at kulli shay, haka kuma mala'iku suke yabansa suke jinjina masa, rabbana wasi'ata kulli shay'in rahmatan wa ilma. Shine yace inna rahmati lalle jin kaina galabat gabari, wato ya rinjaye fushina. Nan akwai tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗannan sifofi guda biyu, sifa ta rahama, wannan sifa an tsago ta ne daga cikin sunayen shi ar-rahman da ar-rahim, sannan kuma sifa ta biyu sifa ta al-gabab, domin ya jingina fushin zuwa gare shi, shi kaɗai ya san yadda fushinsa yake, kamar yadda wannan sifa ya tabbatar ma kansa a cikin al-Qur'ani, ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. abun yi ma fushi sune yahudu, waye musu fushi shine ubangiji mai girma da daukaka. kul hal unabbiukum bi sharri min zalika masubatan inda allah man la'anahu allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut ulaika sharru makanan wa adallu an sawa'i as-sabil. haka yace innal ladina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika rajzul muftari. haka ya fada wa man yahdulu alayhi ghadabi faqad hawa. dan haka anan shine yace lalle rahmata wato tarin jayi fushina. wannan kenan Allah ya rubuta wannan kalima, ko kuma ce ya hukunta wannan bayan kenan ya gama halittun shi gaba daya. ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hukunta ko ya tabbatar da wannan a cikin littafinsa, kuma littafin yana gunsa a can burbushin al'arshinsa, shine Allahul Mahakum. dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.